kidan na amarya ne
kwariya
masu adalle shi
kwariya
masu adal sarka
kwariya
mai rama shi tsawon gashi
kwariya
masu fadin asali maryama masu farin zabuta
kwariya
farar mace alkyabban mata haka zance ya kare
kwariya
masu fushin maryam tinta muku kulli ta tsare
kwariya
maryama amarya ce gumbali darman bebeji
kwariya
amaryar girma ce kuma ango in girma ne da abdullu sun dace amar sa'adan ango amar ilimin boko maryama tana da na addini ga ladabi maryam dan ta rige kyakkyawan tsani ga fa amaryar abdullu mumin ko fa sun dace ke ce fazle abi gumali domin kin dace idan maryam ta fito ma tan gari yan kallo ne amar su farar saka gumali amsa daidai ne takalo maryam gumali ya ga maryam amarya ya kuya angon ta farlaya ga fa amarya da tunjin gumali masu kudi tari ga fa garman bebeji na maryam mai karfin jari amarya amarya makin tarwata masu bagin buri ma'ana kin dau tuta kin aure mutum mai alkhairi
maryam
nufin kin alkhairi
ba
ka neman sharri
kuma
kalla amaryar nan mai da kyakkyawar yan nan amaryar bakin dace domin duka mata kin zarce
maryam
ke ce fadil adi gumali yanzu amarya ce
maryam
masu fushin maryam tunumin ya hasashe sun goce
maryam
abdul angon maryam wanda take fada kuma kurma ce
maryam
kidan auren sunna masoya sai murna makiya kuma mun gona yar manune ta nuna murnar auren sunna injerman bebeji sai mali ya sanna fadin ango kai ka cire tuta gum maryam dan gatan gogo
maryam
ana ta haya gaga da zuwan ka inna tace ungo ana ribu gum maryam ciki mali ne ya zamo ango
maryam
dole bu ma murna yar manune ya kai ta nuna abdul ga maryam ango da amarya sun zauna
maryam
kidan yan burni ne kuma taran aure ne
maryam
kuma su gidana ne
maryam
kuma barki ne maryam ta sai mani kyakkyawar mota
maryam
tace mani ga naira miliyan uku in je in huta
maryam
nace hadiya maryam ta maliya masu farar fata
maryam
tace mani ga wannan dan maliya kyauta na baka
maryam
dan sauka gidan maryam tace mani an shi mafarkinka
maryam
sai nace mata fazle idi kiman uzuri sai na taka
maryam
ni ne raran waga
maryam
baban safiya dauda
maryam
da khalifa da abdullah
maryam
na kahutu ugun mama
maryam
mawakin maryam
maryam
da akwai maganar motar mu da maliya wannan na boyeya
maryam
sai an yi bukin maryam ta maliya sannan an tare
maryam
amarya fazle idi
maryam
ta maliya hamshagi
maryam
amar su farin yadi Allah ya ji kan Adam sanatan ke baban Maryama sanata Adam augi Allah gode kai mai rahama
Maryam
rashin sanata Adam ya sa mani tausan Maryama Allah ka ji kan abban Maryama gode kai mai rahama ga auren Maryama ga dubban al'umma ga iyayen Maryama da yayyen Maryama da kawayen Maryama ga baban Maryama hadiya ma Amina gidan kotu ga shar'a ta zuci hadiya amina no buntu
maryam
an goda amaryar nan kowa ya taba ku ba sai kotu
maryam
abdul ga maryam ya ya gunjin sir aminatu
maryam
mama maryam
maryam
amina mai kima
maryam
muna tarawar murna
maryam
ga bayan maryam
maryam
ya auren maryam
maryam
mu shafa ma ango hadiya amina ta kan daki
maryam
mu ji amina mama maliya ba ni kudin dinki
maryam
na na abukin ga na abdullu dan danki abdul ga maryam ango da amarya yayanki
maryam
bukin ga akwai nasara
maryam
sunan maman ango
maryam
haji amina ne
maryam
sunan maman maryam
maryam
haji amina ne
maryam
hadin gadin Allah ne duka na zazzu sun gane
maryam
abdul ga maryam ango da amarya baiwa ne
maryam
sunan yayar abdullu fatima ga yayan maryam
maryam
ga yayar maryam ma fatima kai yan baiwa ne
maryam
kuma ga kanwar ango
maryam
mai suna zainab
maryam
kuma ga yayar maryam
maryam
mai suna zainab
maryam
hadin su na baiwa ne
maryam
ga kuma kanwar abdul aisha kowa ya san ta
maryam
ga yayar maryam nan a Aisha masu farin zamta
Maryam
sanin yayan Abdul sunan shi da galke Sulaimanu ga yayan Maryam shi masu unan shi Sulaimanu
Maryam
hadin gada alfanu
Maryam
yar gidan Abdul Maryam
Maryam
Maryam Maryam
Maryam
ga gaje hadin Allah
Maryam
masu ya sun kulle
Maryam
baba Abdul mumin dole na sashi yana murna ga wannan baiti gun baba nake so in zana baba Alhaji labaran jibrin ma amfana a gaida mahaifin Abdul mumin kikkiawan ango masu ya sai murna maganar auren sunna Maryam Maryam tun maliye ne ango mai rabai hango jego
Maryam
amaryar tun ji maliye mai karfin jari halinki na manya ne kuma Maryam matar manya ce
Maryam
amaryar maliya Masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laula ne
Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
Masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laula ne Maryam amaryar maliya ki aje gida ki hau sama Masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laula ne Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
Maryam
murna har birnin ke buke kika korasa sarai gangari
Maryam amaryar
maliya wannan su suna kuka kin dar musu Abdul sun ka biyo kuma kin tare
ki sha'anin ki zama laulafiya
to an gode amarya akwai rike alƙawarin ku zama laulafiya
Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laulafiya
Maryam amaryar maliya kar da ki so ki yan bakin ciki fushi har sun fashe ra'ayin sun na tsauri sun saki
Maryam
amaryar maliya mai ra'ayin Abdul mumin da galke ilahu ku bai waye miki
ki sha'anin ki zama laulafiya
ki sha'anin ki amaryar maliya mu kuma sai mai fatan lafiya
Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laulafiya
ka ba tare da maza ka hau sama ga ni gare ka sa dauki maliya Tuwan shi da kai to mu kira shi rabo ya jamiya
Maryam amaryar maliya
aure Maryam an yi gurmaya aka bar masa dauki maliya
ki sha'anin ki zama laulafiya
shiga mu cikin birnin kemu duk an kai mu a jirgin maliya
Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laulafiya
ga rasali mai tarbiya Maryam jinin birnin kemi
Maryam amaryar maliya
mai rasana ta Sanatanmu na tambarin kabi
ki sha'anin ki zama laulafiya
Adamu auge baban Maryam to Allah gyara masauki lafiya
Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laulafiya
Amma ga Amina mama maliya dole na zo na taya ki farin ciki
Maryam amaryar maliya
an yi auren Abdul mumin mama ki banni da yan bakin ciki
Maryam amaryar maliya
wakar auren Abdul mumin da Hajji Amina kirare ne miki
ki sha'anin ki zama laulafiya
Abdul mumin da an hau Maryam Hajji Amina yi fatan lafiya
Maryam amaryar maliya
ki aje gida ki hau sama
masu ciki da baki sun kai kasa ki sha'anin ki zama laulafiya
sarauniyar mata.
Maryamu
Adam sarauniyar mata.
Maryamu Adam
gimbiyar mata. Abdul Mumin ango shagalin aure.
Maryamu Adam
gimbiyar mata. Amali ango mai da yar gata.
Maryamu Adam
gaba da mata ce alikan ba a cikin mata.
Maryamu Adam gimbiyar mata.
Mai bari na hakika ba na karya ba.
Maryamu Adam gimbiyar
mata. Abdul Mumin ango an santanar mata.
Abdul Mumin ango Maryam,
gamaliya.